This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Da fatan kun waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Alhamis 2 ga watan Janairun 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga Zahra da kanin labaran.
Wani direba ya afka da akurkura cikin dandazon jama'ar da ke bikin shigowar sabuwar shekara a garin New Orleans, inda ya kashe mutane 15 tare da jikkata wasu fiye da 35. Mahukunta a yankin Puntland mai cin gashin kanta da ke Somalia sun ce wasu 'yan kasashen waje 8 ne aka kashe sakamakon wani hari da mayakan Islama suka kai. Hare-haren da Isra'ila ta kai a arewaci da tsakiyar Gaza sun kashe Falastinawa akalla 17.
To kanin labaran kenan. Bayan gano bayanan mutumin da ya kashe mutane 15 a New Orleans, hukumomin birnin sun dau matakan dada inganta tsaro.
Nan jihar Louisiana, Jeff Landry ya faɗa wa manema labarai cewa zai baiwa rundunar 'yan sandan tsaron ƙasa ta musamman National Guard Company mai yawan 'yan sanda 100 umarnin inganta tsaro a wurin wasan ƙwallon zarin ruga na kwaleji na Sugar Bowl da za a fara a filin wasan New Orleans Superdome.
Sannan za a ji abin da wasu 'yan Nijar ke cewa a game da sanarwar shugaban ƙasar Cote d'Ivoire na ficewar dakarun Faransa daga ƙasar.
Duk wanda ya sayar da abin da a alaƙa tsakanin Abidjan da Paris ba zai yarda da wannan magana ba. Sai dai mun gani abin da ni nake zargi shine wata strategy ta wata dabara ce ga Faransa.
A yau ma kamar yadda muka saba a duk rana irin ta yau Alhamis, Alheri Grace Abdu na nan tafi da wani sabon shirin domin iyali. Amma duk wannan sai bayan Zahra ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. Wani direba ya afka da motar a kurkura cikin dandazon jama'ar da ke bikin shigowar sabuwar shekara a garin New Orleans, sannan kuma ya bude wuta inda ya kashe mutane 15 tare da jikkata wasu fiye da 35. Hukumar FBI mai yaƙi da manyan laifuka a Amurka ta ce tana gudanar da bincike kan harin da ta kira a matsayin harin ta'addanci, kuma ta yi imanin cewa direban ba shi kadai yayi aika-aikar ba. Alicia Duncan, mataimakiyar wakili ta musamman mai kula da ofishin FBI a New Orleans, a wani taron manema labarai ta ce ofishin yana binciken ɗaruruwan mutanen da ake zargi. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bayar da rahoton sanarwar hukumar leƙen asirin 'yan sandan jihar Louisiana cewar masu bincike sun gano na'urori masu fashewa da yawa a cikin French Quarters. Sanarwar ta ce daga cikin na'urorin har da wasu bama-bamai guda biyu da aka ɓoye a cikin na'urorin sanyi, kuma an yi su ne yadda za a iya tayar da su daga nesa. Mahukunta a yankin Puntland mai cin gashin kanta da ke Somalia sun ce wasu 'yan kasashen waje 8 ne aka kashe sakamakon wani hari da mayakan Islama suka kai wa jami'an tsaro da sanyin safiyar ranar Talata. Jami'an tsaro da jami'an sansani sun bayar da rahoton cewa mazauna yankin sun ce harin ya faru ne bayan da wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani yanki na ƙauyen Darjale da ke tsaunukan gabas mai nisa da Puntland. A cikin wata sanarwar sauti da aka wallafa a kafar Telegram, Brigadier General Mahmud Muhammad Ahmad, mai magana da yawun hukumar tsaro ta Puntland, ya tabbatar da harin. Ahmad ya ce kungiyar 'yan ta'adda ta Dish ce ta kaiwa jami'an yaƙi da ta'addanci na Puntland a yankin Darjale harin. Hare-haren da Isra'ila ta kai a arewaci da tsakiyar Gaza sun kashe Falastinawa akalla 17 a jiya Laraba, kamar yadda jami'an Falastinawa da kafafen yaɗa labarai na cikin gida suka sanar. Ɗaya daga cikin hare-haren ya afka wani gida a yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza, yayin da ɗaya kuma ya afka sansanin 'yan gudun hijira na Bridge da ke tsakiyar zirin Gaza. Rundunar sojin Isra'ila bata ce uffan ba game da har-haren, amma a jiya Laraba ta shaida al'umma da suka ce daga yankin Bridge, inda ta ce daga can ne mayakan Hamas suke harba mata rokoki. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Zahara za ta karanto mana sauran labaran, amma kafin nan zamu fara daga nan Amurka, inda mutane 15 suka mutu sannan wasu da dama suka ji rauni yayin da matukin wata motar a Kurikura ya kutsa cikin jama'a da gangan yayin da suke murnar shiga sabuwar shekara a shahararren titin Bourbon a New Orleans. Ga Ibrahim Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Federal authorities are calling the early morning New Year's Day attack.
Mahukuntan tarayya sun ayyana al'amarin da ya faru cikin sa'o'in farko na sabuwar shekara a New Orleans da aikin ta'addanci.
The FBI has identified the suspect as 42-year-old
ta bayyana wanda ake zargi a matsayin wani mutum amince mai suna Shamsuddin Jabbar mai shekaru 42, sannan tsohon soja daga jihar Texas. Ya makala tutar kungiyar ISIS a jikin motar a Kurikurar da ya yi hayarta, wadda ya ratsa da ita wurin masu tafiya a kafa sannan ya afka cikin jama'a. Daga nan sai mutumin ya budewa yan sanda wuta da bindiga, kana ya jikata jami'ai biyu kafin a harbe shi hallahira. Hukumomi sun ce an gano bama-bamai biyu a unguwar French Quarter da ke cikin birnin, sannan an gano wasu abubuwa da ake kyauta ta zaton na fashewa ne a cikin Kurikurar.
Jabbar is not believed to have acted alone, according to
Hukumar FBI ta ce ana kyautata zaton cewa ba Jabbar kaɗai ne ya kitsa kai wannan harin ba, don haka hukumomi sun ce suna neman sauran abokan tafiyarsa.
Latoya Cantrell is the mayor.
Latoya Cantrell ita ce magajiyar garin New Orleans.
We will do everything that it takes.
Latoya
ta ce
zamu yi duk mai yiwuwa don ganin mun yi hukunci cikin adalci.
Gwamnan jihar Louisiana Jeff Landry ya faɗa wa manema labarai cewa zai baiwa rundunar 'yan sandan tsaron ƙasa ta musamman National Guard Company mai yawan 'yan sanda 100 umarnin inganta tsaro a wurin wasan ƙwallon zaren ruga na kwaleji na Sugar Bowl da za a fara a filin wasan New Orleans Superdome, wanda da za a yi a ranar farko ta sabuwar shekara amma aka dage.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana fassarar rahoton Steve Herman. Yanzu ga Zahara da kashin labaran duniya na biyu.
Akalla mutane 10 ne ciki har da kananan yara 2 suka mutu yayin da wasu 4 kuma suka samu raunuka a wani harbi da aka yi a jiya Laraba bayan wani fada a mashaya da ke a yammacin birnin Montenegro, a cewar jami'ai. Sannan kuma wanda ake zargi da yin harbin ya arce. Ministan harkokin cikin gida Danilo Sanobig a wani taron manema labarai ta ce 'yan sanda sun bayyana wanda ya harbin a matsayin Ako Martinovic mai shekaru 45 ya kashe mamallakin mashayar da ke birnin Santinije da 'ya'yansa da kuma 'yan uwansa. Saranovic ta ce a halin yanzu mun mayar da hankali wajen kama shi. 'Yan sanda sun aike da dakaru na musamman domin nemo maharin a Santinije, mai tazarar kilomita 30 daga arewa maso yammacin Podgorica, babban birnin kasar. A halin da ake ciki kuma a jiya ne tsohon ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi marabus daga majalisar kasar. Gallant, wanda a lokuta da dama yake adawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, a cikin wani jawabi da ya yi a jiya, Gallant ya ce an kore shi ne saboda kin yarda da ya yi kan bukatar kawo ƙarshen daftarin baiwa Orthodox wuraren soji masu tsatsauran ra'ayi. Gallant ya ce,
"Kuma bizde akrav, kar gamba shiruta tsibori, yesh regayin."
Gwamnatin Isra'ila a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister da ministan tsaro da aka kaddamar da shirin ɗaukar ma'aikata wanda ya sabawa bukatun dakarun tsaro na IDF da ma'aikatan tsaron ƙasar. Kudirin yana nufin keɓe wasu wuraren aikin soji ga yawancin matasa mabiya ɗariƙar aƙidar Yahudawa, ya ce ba zan amince da hakan ba.
VOA.
Zahra Aminu fa yake nan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To yanzu kuma zamu tako batun diplomasiyar kasashen renon Faransa da uwar goyon su a kasar Côte d'Ivoire wace ta bayyana shirin ficewar dakarun Faransa daga kasar kafin karshen watan nan na Janairun 2025. Matakin da ke zuwa a wani lokacin da shugaban Senegal Bassirou Diomaye Faye ya bada sanarwar rufe sansanonin sojin kasashen waje a hukumance. Sai dai wasu ƴan Niger na kallon abin tamkar wani tsari ne da ke boye da wata manufa. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani cikin rahoton da wakilin muryar Amurka Suleiman Barma ya aiko mana.
Da yake jawabin barka da sabuwar shekara wa al'ummar kasar ta kafafan labarai a jiya Talata, shugaban kasar Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ya sanar da shirin ficewar sojojin Faransa. Matakin da yace an dauke shi ne a ƙarƙashin wani tsarin tuntuba da fahimtar juna a tsakanin gwamnatocin kasashen biyu. A ra'ayin wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Abdulrazak Hima, wannan ba zai rasa nasaba da kammalar ayyukan horon da ya kamata dakarun na Faransa su baiwa takwarorinsu na Côte d'Ivoire daidai da ajandar ainihi.
Bishin zuwa ma a ɗauki horo a ƙasashen Turai ko ƙasar Faransa da da sojojin mu za su yi katu sai su ɗauki abin, kaga yanzu babu shi. Ko ku a ce su zo su zaka su ba mu horo ko su ga yadda ake yaƙi su gura mu, to ga salon yaƙin da ake na zamani. Kaga duk wannan idan ana ta suna janyewa ba zai faɗa mu ido ba. Bangaren kuma Côte d'Ivoire ta wata kiyaye su sun samu abin shine tana Côte d'Ivoire yanzu ta kai matakin da za ta ita ta mallaki kanta na tasanci ga yadda kamata yaki ko ku a zamana ba ta da wata sojoji ba na kasar waje kuma abin ya kare sun.
Sojojin Faransa kimanin 600 ne yake girke a Côte d'Ivoire inda suka shafa goman shekaru a sansanin Fort Boué, kuma a cewar shugaba Ouattara za su fice daga kasar cikin tsari da darajar juna a watan nan na Janairun 2025. Yayin da tuni aka yanke shawarar damka komai na wannan sansani a hannun sojan Côte d'Ivoire. Sai dai Umaru Ibrahim Jamilu na cewa akwai wata manufar boye bayan wannan al'amari.
Kowa ya san yadda Faransa ta dai uwa ta yi makarbiya ta ka Alassane Ouattara bisa iko, kuma har ya kai yau iya tashi bai da gida da ya wuce Faransa. Paris kawai cikin ƙasar Abidjan take, ba san taɓa yarda a ce mini ya haito rana ɗaya ya ce su tai su koma. Duk wanda ya san yadda abin da alaƙa tsakanin Abidjan da Paris ba zai yarda da wannan magana ba. Sai dai mun gani abin da ni nake zargi shi ne wata strategy ta wata dabara ce ga Faransa.
Faransa wacce aka kori askarawanta daga Mali, Burkina Faso da Niger kafin daga bisani Chadi ta bisahu, na fuskantar koma bayan hulɗar diplomasiya da ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka. Domin kwatsam shi ma shugaba Bassirou Diomaye Faye na Senegal a jawabin barka da shekarar 2025 ya sanar da ɗaukan matakin rufe dukkan sansanonin sojan kasashen waje a kasar, matakin da ko shakka babu ke shafar Faransa.
Sabon shugaban kasa Diomaye Faye da shi da Prime Minister shi Ousmane Sonko tun cikin campaign sun nuna tun kafin a ta zabi ma sun nuna ba su da buƙatar sojojin Faransa a kasar su. Wannan ina iya yarda da ta.
Muna sarar hakan zai zama alheri, kuma Allah ya sa alheri ne wanda za ya tabbata.
Yanzu dai masu bin diddigin al'amuran roda siyasar kasa da kasa sun zuba ido domin ganin yadda za ta kaya a bisa la'akari da wasu bayanan da ke cewa Faransa ba ta fice kwata-kwata ba. Hasali ma ta fara shirin bullo da sabon salon ajiye dakarunta a wasu kasashe sama da 10 na nahiyar Afirka cikin wani yanayin da ba kowa ke iya fahimtar abin da ke faruwa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Barma da wannan rahoto. To kana dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Bayan nan kuma ana iya sauraron mu a adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu na baya. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka son ka hoye ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
An ji shi ki sojoji son kawo bisa mu kai kan karaga sun domin abar dama da mun san da shi ba. Yanzu kuma saura mun san da shi kuma harkokin nazir babu canji.
Tsaro a harkar tsaro kaji nan garin an ce an kama mai kwanta kaga mai dii gari an ce an yanka shi kaji an ce an tahi da yan gari gaba daya an tahi da dabbobin su an hana su kin kiwo an hana su noma to ina rayuwa take
abunda muke hata ga gwamnati a ci gaba da daukan matakai domin kawo mu na sauki cikin abun da shahi harkan abubuwa na bukatun rayuwa
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da ku a yau Alhamis ta farko a shekara ta 2025 da fatar an shekara lafiya Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kowane dan adam yakan shiga sabuwar shekara da kyakkyawar fata da kuma burin samun rayuwa mai inganci yayin da yakan kudurta cimma wani buri na rayuwa a bangaren shugabanci kuma Al'umma kan bayyana fatar ganin shugabanni sun kula da matsaloli da suka addabe su. Kamar yadda muka saba kowane farkon shekara, shirin domin iyali ya nemi jin yadda aka shekara da kuma inda al'umma ke bukata hukumomi su mai da hankali a kai domin inganta rayuwar iyali da ci gaban kasa. Bari mu faro takon daga Jamhuriyar Niger, inda banda tsadar rayuwa, al'umma ke neman ganin gwamnatin sojan kasar ta ƙara daukar ƙwararren matakai domin shawo kan matsalar tsaro.
Sunana Lawli Salha ina birnin Niamey da zama to sai mu ce alhamdulillah tunda shi ka san lamari duka na ubangiji gode mu Allah ya kamata a yi a matsayin mu na masu iyali daidai gurgudu lalle an ita gamuwa da abubuwa kala-kala na tahiyar da rayuwa duk da yake abu ne wanda ya zama turo da riga magari in ka dauki ba ma wayenan yankin Niger ba ka makasashe duka mahi yawa ana cikin wannan halin fannoni misali na harkan makarantu harkoki na yau da gobe dole magidanci kullun su ne gaban shi babu babban nauyi da yake kamar mahalli ai tsadar rayuwa tsakanin inda yan kasuwa ke bada farashin da suka ga dama kuma ba irin yanda wani bi suke tsaido magana da gwamnati ba tunda kaga wani bi gwamnati ya dauki mataki cewa abu kaza misali mu dauki shinkafa akwai lokacin da aka ce shinkafa mai adadi kaza mai lamba kaza za a saida ta kaza amma in ka zo wajen sayan baka samun ta haka nan to sai ka rasa wani bi dan kasuwa sai ya ga magana shi daban kuma shi gwamnati ma sai ya duma magana shi daban to kai talaka da kai ne ke da bukata kai ne ke ci to babu yanda zaka duk inda abun ya zo maka sai kai hakuri ka amshe shi haka nan
ni dai sunana Hajiya Hafsu ni ta jihar Defaki rayuwa kai alhamdulillah za a ci tunda dai kowa da ya san abin da Niger muke ciki cikin wannan shekarar ta wuce non salma muna cikin hatsarin ɗan Boko Haram ba daidai ne ta Defaki kenan muna cikin wannan hatsarin in ce ma zan mana yanzu ƙasa gaba daya kuma bayan wannan akwai lokacin da mana ba ta yi kyau ba kenan shiga waccan damanin da aka yi ambaliya ta ruwa abinci ruwa duk ya ta yi da shi ma wani yana cikin yana shirke kai dai al'amarin bai yi daɗi ba to abu na al'amari na ubangiji muku sai godiya to kenan bisa wannan godiyar muke zaune har bisa ubangiji Allah ya kamo ƙarshen wannan shekara
sunana madan Jeff Baraka 2024 sai mu ce alhamdulillah da mu da iyalan mu kan mazan kan matan kan yaran kan gaba ɗaya ma duka ma dai ƙasa gaba ki ɗaya alhamdulillah wannan shekara tunda dai ta ƙare sai kadai mu ce alhamdulillah wani a koma ni tashin tashi na ba za a yi ba mai kowa ya ji a jikin shi wannan shekara kai alhamdulillah to kuma Allah ya tabbata mana da alheri
kamar simi simi ne za a iya cewa aka yi fama da su wanda na matsaloli ne wanda za a iya cewa sai dai hamdala
babu abin da yake tsadar rayuwa ka gani sai a ce sai hamdala akwai tsaro a harkar tsaro kaji nan garin an ce an kama mai kwanta kaga mai dii gari an ce an yanka shi kaji an ce an tahi da yan gari gaba daya an tahi da dabbobin su an hana su kin kiwo an hana su noma to ina rayuwa take
ba bukatun na musamman waɗanda na mata ne da yara waɗanda abubuwa nake ganin ya kamata lalle a ce an yi su domin inganta rayuwar mata da yara a bana
mace ita ce gida mace ita ce kamar yadda ake faɗi educate in farms educate in nation to haka ne yau in an mace tana cikin jin dadi to kowa na cikin jin dadi tunda yau mace a gida in babu lahiya in dan ta bai da lahiya ita ce bata lahiya mishin ta bai da lahiya ita ce bata lahiya wani ke da kai ba duka haka ne kenan yanzu menene mata ya kamata a san da mu a dama da mu a dauka duk wani abu da za a yi a san da mace tana nan kuma in babu mace abin nan bai yiwa aka ce diriyar shak grantom ya indam
wato da yadda namiji ya kai ya kawo akwai wata mace da ke dafa masa
ba dafa mishi duk babu ne tunda hannu biyu ne ke cutin juna yau din namiji irin kabar da zai irin wanda zai abin da zai yi yau in babu mace bai iya dan saboda haka kenan ya kamata mu mata a san matsayin mu a cikin kasar nan in a yawa ne in aka duba ka'ida an duba mai ke da sunan kidaya ta gwada mun yi maza yawa to kenan ya kamata wannan mu da muka hiya wannan a ba mu gurin mu yanda ya kamata mu ne ke tarbiyyar da yara mu ne ke tahiyar walan yara duk wani talauci akan mace yake tunda sai akai talauci ma da mun huskar shi ta mace ce ce to ka gani kenan ayi abinda mata za su ji dadi dan rayuwa ta yi dadi a duka kasa
sunana Usman Ibrahim eh magidanci kuma majam ne yi cikin birnin Yamai to gaskiya shekara ga ta 2024 an ji shi kware dan gaskiya ga lokacin da kun yi taɓa lokacin ikon siyasa an ji shi sojoji sun kawo bisa muka kan karaga sun hido mun abar dama da mun san da shi ba yanzu kuma saura mun san da shi kuma har kuke nazari babu canji har yanzu babu canji gaskiya dan gaskiya kan kasuwa da mai su aiki hannu mai yiwa kowa ku kwana shi kai yanzu abin da an ka tina ma ka faɗa gaskiya shekarar ba na kai abin da tina an ka faɗa
kamar misali simi ne za a iya cewa sun dan yi wuya
to abin da sun kai suna yar dama tunda dai nan dai mai yiwa abin da muka rayuwa da shi abin da an ka saba da yana daga shinkafa masara gero su da yana aka yi mai yiwa ma abin da gabata min da ni gaskiya abincin da muka noma cikin Nijar ma bai isa mu abincin da muka noma ma bai isa mu tun da karamin misali ga gero muna noma ga wace muna noma ga masara mai yawa ma mu kankan ba su isa mu yanzu in kaka ta kama na ce da ci hatsi dala 80 dala 100 gabarar ce na hatsi ta hatsi ta kawo wajen shekara 50 kenan gaskiya abun da shekara ba ran shi jiki kenan bana ya kamata gaskiya gwamnati ya mai da hankali ga hakan harkar likita ya rage harkar isans ya hau bai jima ba ya rage isans ya rage ga zuwan abu dama dai akwai risa sun sauci gaskiya gwamnati ya kokari wannan wuri amma talaka dai gaskiya abinda talaka ga so an ka bashi tsaro abinci ya shoki abinda sai ya bada maka ne shi abinda sai ya bada maka ne shi abinda ya rage shi ya bada maka ne shi abinci ya sauki amma abincin da bai da sauki gaskiya babu sauki
to menene fatanka kamar menene kake jira menene kafi son gwamnati ta mai da hankali a kansa a shekarar ranta 2025
to ni dai ga noli sai abin da kamata gwamnati ta mai da hankali ga gari shi ta fannin abinci ta bijin cimaka na farko dai tsaron kasa an ka samu kwanciyar hankali cikin kasa bini da kauyuko na lahiya limi na biyu a mai da hankali ga aikin umarani dan gaskiya Niger muna da akuwa da kasar mu na da girma kuma tana da albarka dan gwamnati ta mai da hankali ga aikin noman rani to insha Allah abinci ba dai mu mutai mu sai ba sai ya dauki da kasar mu akwai nuri a sai suwa kuma ta sai samu musu aiki gaskiya ni na ga ko gidan kasu ma da ka liƙe mutum har aka liƙe mutum gidan kasu yayi shekara 1 shekara 2 shekara 3 inda ake gandari nan ka bude na noman rani akwai yace su yi aiki dan ka tace aiki ya za a saka naka san ciwon kanka wallahi gobe hukuma
to da fatar hukumomi sun saurari bayanan talakawan da kunnuwan basira za su kuma yi duk mai yiwuwa domin inganta rayuwar iyali da ci gaban kasa za mu ci gaba da bibiyar waɗannan matsaloli da suka shawa al'umma kai a shirye-shiryen mu na gaba nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai mako mai zuwa mu nufi kasar Kamaru muna godiya ta musamman ga wakilin musulmin mu Barma da ya bada gudunmuwa a yayin kallaban shirin na wannan shekarar a madadin Malam Sule da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu sai kuma Fiona Nandudu da ta daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri da kuma fatar shekarar nan ta 2025 za ta kasance shekara mai tarin albarka a gare mu duka da alheri
kai mata sune duniya sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayu
a gaida alheri Grace Abdu
Shin kuna neman labarai da ilimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato plus 1 sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3 8. Zan sake maimaita lambar alamar karawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3. Kada ku bari a bar ku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
Kafin mu sallama da ku, ga Zahra ta sake dawowa da labarai, amma wannan karin a takaice.
Wani direba ya afka da motar a kurukura cikin dandazon jama'ar da ke bikin shigowar sabuwar shekara a garin New Orleans, sannan kuma ya bude wuta inda ya kashe mutane 15 tare da jikkata wasu fiye da 35. Hukumar FBI mai yaki da manyan laifuka a Amurka ta ce tana gudanar da bincike kan harin da ta kira a matsayin harin ta'addanci, kuma ta yi imanin cewa direban ba shi kadai yayi aika-aikar ba. Mahukunta a yankin Puntland mai cin gashin kanta da ke Somalia sun ce wasu 'yan kasashen waje 8 ne aka kashe sakamakon wani hari da mayakan Islama suka kai wa jami'an tsaro da sanyin safiyar ranar Talata. Jami'an tsaro da jami'an sansani sun bayar da rahoton cewa mazauna yankin sun ce harin ya faru ne bayan da wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani yanki na ƙauyen Darjale da ke tsaunukan gabas mai nisa da Puntland. Hare-haren da Isra'ila ta kai a arewaci da tsakiyar Gaza sun kashe Falasɗinawa aƙalla 17 a jiya Laraba, kamar yadda jami'an Falasɗinawa da kafafen yaɗa labarai na cikin gida suka sanar. Ɗaya daga cikin hare-haren ya afka wani gida a yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza, yayin da ɗaya kuma ya afka sansanin 'yan gudun hijira na Bridge da ke tsakiyar zirin Gaza. Akalla mutane 10 ne ciki har da kananan yara 2 suka mutu, yayin da wasu 4 kuma suka samu raunuka a wani harbi da aka yi a jiya Laraba bayan wani fada a mashaya da ke a yammacin birnin Montenegro, a cewar jami'ai. Sannan kuma wanda ake zargi da yin harbin ya arce. 'Yan sanda sun bayyana wanda ya harbin a matsayin Ako Martinovic, mai shekaru 45, ya kashe mamallakin mashayar da ke birnin Santinije da 'ya'yansa da kuma 'yan uwansa.
Masu sauraro, iya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na safe yau Alhamis 2 ga watan Janairun 2025. Zuwa an jima da karfe 4 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Idan mai duka ya amince, za a ji abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage wacce ta taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan Dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na wannan lokaci, ni Aisha Mu'azzu nake cewa ku ne lafiya. Ma'asala.